muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Asabar 5 ga watan Fabrairu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da komai ya tafi daidai a wasu rumfunan zaben kananan hukumomi da aka yi a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya, an samu yamutsi a wasu rumfunan zaben.
Lalle babu adalci saboda kowa ne ga an sai tun daga kan masu aiki har zuwa mutane. Shugaban mazaba ido da ido mun kai ya turo yara ne duk suna nan suna rabon kuɗi.
Amma ai kowa na rabon kuɗi wurin sa.
Eh to amma kowa ana rabon kuɗi ba kuma gabanin lokacin da aka zabe ba.
Bayan haka za mu kawo muku rahoto akan wani taro da aka yi a garin Jos da ke jihar Filato, inda mahalarta taron suka jaddada muhimmancin sanya hijabi ga mata. Muna kuma tafi da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba ya shirya zai kuma gabatar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya, amma yanzu dai sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Ma'aikatar tsaron ƙasar Poland ta faɗa cewa sojojin Amurka na farko sun isa Poland yau Asabar domin ƙarfafa ga wancan ƙungiyar tsaro ta NATO a gabashin Turai a daidai lokacin da ake fargabar Rasha za ta iya mamaye makwabciyar ta Ukraine. Kakakin rundunar sojin Poland ya ce kamar yadda aka sanar, rukunin farko na rukunin mayaka na runduna ta 82 ta Airborne Division ta sojojin Amurka ta isa Poland. Sojojin Amurka sun isa sansanin sojan Jaze da ke kudu maso gabashin Poland kusa da iyakar ta da Ukraine, bayan da shugaban Amurka Joe Biden a ranar Larabar da ta wuce ya ba da umarnin tura sojoji 1,700 zuwa can. Kimanin sojojin Amurka 4,000 ne aka jibge a kasar Poland bisa tsarin karba-karba tun daga shekarar 2017. Biden ya kuma ba da umarnin tura sojoji zuwa kasashen Romania da Jamus, inda ya kara adadin karin sojoji zuwa kusan 3,000. Yan sanda sun ce mutane 4 ne suka jikkata sakamakon tashin wani bam a wata kasuwa mai cike da cunkoson jama'a a yau Asabar a birnin Beni da ke gabashin kasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, kwanaki kaɗan bayan da ofishin jakadancin Amurka da ke Kinshasa babban birnin kasar ya yi gargaɗin yuwuwar kai hari. Yan sandan yankin sun ce suna neman wanda ake zargi ya tayar da bam ɗin bayan tashin bam ɗin a Beni, wanda ke yankin da dakarun Congo da Uganda suka kaddamar da yaƙi akan waɗanda ake zargi masu kishin Islama ne. Mun yi kira ga jama'a da su kwantar da hankalinsu kuma musamman su kula, in ji kakakin 'yan sandan birnin Beni Nason Murara. 'Yan sanda sun samu raunuka a kasuwar kafin a ɗauke su zuwa wani asibitin 'yan sanda na yankin, in ji wani ɗan jarida na kamfanin dillancin labarai na Reuters. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Adadin waɗanda suka mutu a Amurka daga cutar COVID-19 ya haura 900 jiya Juma'a. Shugaba Joe Biden ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa alƙaliman wani lamari ne mai ban tausayi. Biden ya ce waɗanda abin ya shafa da muke su, uwa da uba da kakanni da 'ya'ya da 'yan uwa maza da mata da makwabta da abokai. Ya buƙaci Amurkawa da su karɓi allurar rigakafin. Yanzu muna da kayan aiki da yawa fiye da kowane lokaci don ceton rayuka da yakar wannan kwayar cutar, da allurar rigakafi da suka rage kayan aikinmu mafi mahimmanci. Kirin yin allurar rigakafi dole na ƙasar Austria ya fara aiki yau Asabar ga duk wanda ya kai shekara 18 da haihuwa ko sama da haka. Mutanen da ba su yi allurar rigakafin ba za su fuskanci tara mai yawa. Cibiyar kula da bayanan coronavirus ta Jami'ar Johns Hopkins ta ba da rahoto da sanyin safiyar yau Asabar cewa ta samu sama da miliyan 391 da suka kamu da cutar ta COVID-19 a duniya, da kusan mutuwar mutane miliyan 6. Cibiyar ta ce an yi allurar rigakafin sama da biliyan 10. Ƙwararru a Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce ƙungiyoyin 'yan tawayen yankin Darfur da suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar zaman lafiya tare da gwamnatin Sudan a shekarar 2020 suna ci gaba da gudanar da ayyukansu a ƙasar Libya tare da cin gajiyar damarmaki da yakin basasa ya haddasa da kuma rashin ikon gwamnati a ƙasar mai arzikin mai da ke arewacin Afirka. A cikin wani rahoto da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya raba jiya Juma'a, kwararru da ke saka ido kan takunkumin da aka kaka bawa Sudan sakamakon rikicin yankin Darfur na shekara ta 2003 sun ce majiyoyi da dama na kungiyoyin 'yan tawaye sun bayyana cewa ba su da niyyar fujewa gaba ɗaya daga ƙasar Libya saboda suna samun mafi yawan kuɗaɗen da suke samu da kayayyaki daga ayyukan da suke yi a can.
A gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, samun ya matsi a lokutan zaɓe abu ne da ya ƙi cinyewa duk da matakai da kuma wayar da kan masu zaɓe da hukumomi da ƙungiyoyi ke yi. A zaɓukan da aka gudanar na ƙananan hukumomi a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya, an samu irin wannan yanayin a wasu rumfunan zaɓen, yayin da wasu kuma zaɓen ya gudana cikin lumana. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aiko mana daga Kebbi.
Irin yanayin da wasu lokuta ake samu kenan a rumfunan jefa ƙuri'a a lokutan zaɓe a Najeriya. Wannan wata rumfa jefa ƙuri'a ce a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya a lokacin zaɓen shiga majalisun ƙananan hukumomi da aka gudanar har na zanta da wasu masu zaɓe.
Zaɓe babu adalci saboda kowa an riga an sai tun daga kan masu aiki har zuwa mutane, babu wanda ba su yi ba. Shugaban mazaɓa ido da ido mun kai, ya turo yara ne duk suna nan suna rabon kuɗi ido da ido a nan wurin nan.
Amma ai kowa na rabon kuɗi wurin zaɓe?
To amma kuma ana rabon kuɗi ba kuma gabanin lokacin da aka zaɓe ba.
Jam'iyyar siyasa 17 ne ke fafatawa a zaben da aka shata gudanarwa a mazaɓu 225 da ke jihohi 21 na jihar ta Kebbi. A wasu rumfunan jefa ƙuri'a an samu isowar kayan zaɓe da ma'aikatan zaɓe a makare, abin da yasa aka soma zaɓen a makare. Na zanta da wasu masu zaɓe waɗanda suka nuna ƙorafinsu kamar haka.
Sunana Ibrahim Umar Umar. Warahi babba shi da hukumar zaɓe ta tsaya ta san cewa duk abin da za ka yi fa akwai ranar hisabi. Kakkai abin da zai ɓata ma tarihi na gaba, ya zan cewa ana haɗawa da jam'iyyar gwamnati ana mata da aka gada ba. To don haka muna kiran mutane su kasa su hoki.
To sunana Barista Nura Bello. Mahi yawancin rumfunan zaɓe har dai a nan babban birnin jiha da kewayenta za ka isko ba a kawo kammalallun kayan zaɓe ba. Wasu kuma rumfunan gaba ɗaya kwata-kwata ba a kawo kayan zaɓe ba kwata-kwata. Mutane har yanzu da nake magana da kai 12 zuwa ƙarfe 1 na dare ba a fara kada ƙuri'a ba a wasu mazaɓu.
To amma a wasu rumfunan zaɓe an gudanar da zaɓuɓɓukan cikin tsanaki.
Sunana Isa Assalafi. To alhamdulillah kamar yadda muke gani a wannan rumfar tamu ta ruhar ba dariya tana iya cin manyan ruhun da muke da su, kuma al'umma sun ba da goyon baya domin an yi kira sun fito zaɓe. Tun safe ake haka ruhun tana cin jin saboda abin da ya kawo wannan sha'awar siyasa. Dukkanin jam'iyyu sun tsaye da 'yan takara, kuma abin sha'awa duka 'yan takara na a cikin wannan ango suke. A kowa jama'a sun fito kuma suna ƙoƙari su ga cewa an zaɓe su, kuma wannan ya yi sha'awa, kuma haka ake son zaɓe.
Da farko dai sunana Aisha, na zo zaɓe. Na samu na zaɓe kuma zaɓe alhamdulillah. Gaskiya yanayin zaɓe ya yi tsarin da an kai ya yi kyau gaskiya alhamdulillah.
Na ziyarci ofishin hukumar zaɓe ta jihar Kebbi wadda ta shirya wannan zaɓen akan ƙorafin da wasu jama'a suka yi, amma na tarar da dukkanin shugabannin hukumar sun fita dudduba yadda zaɓen ke gudana, sai dai wani jami'i wanda baya da izinin yin magana a hukumance ya shaida min cewa hukumar ta samar da isassun kayayyakin aiki ta kuma tura su cikin lokaci a dukkanin rumfunan zaɓe, illa dai kawai rashin hankuri ne na jama'a suke ƙorafi. A duk rumfunan da nazarta akwai wakilai na jam'iyyun siyasa da ke fafatawa suna sanya ido ga yadda zaɓen ke tafiya tare da samar da jami'an tsaro a wasu rumfuna, sai dai jami'an tsaron ba su hana ya matsin da ke gudana ba, tuni dai an kammala zaɓuɓɓuka a wasu rumfunan da nazarta. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
Madalla a gaida Muhammad Nasir. A wani taron faɗakarwa da ƙungiyar Islamic Counseling Initiative of Nigeria ta shirya a garin Jos da ke jihar Filato, an jaddada mahimmancin sanya hijabi ga mata da 'yan mata don kare mutunci da kuma rage cin zarafin mata da ke yawaita. Wannan na zuwa ne bayan bikin ranar hijabi ta duniya da aka yi ranar 31 ga watan nan na Fabrairu. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta aiko mana da wannan rahoton.
A ci gaba da bikin ranar hijabi ta duniya, mata da 'yan mata a jihar Plateau sun jaddada muhimmancin sanya hijabi da rufe jiki don kare mutunci da rage cin zarafin mata da ke yawaita. A taron fadakarwa da kungiyar Islamic Counseling Initiative of Nigeria da haɗin gwiwar wasu kungiyoyin musulmi suka shirya, inda suka gayyato mata musulmi da waɗanda ma ba musulmi ba da ɗalibai daga makarantu daban-daban, mahalarta taron sun jaddada muhimmancin sanya hijabi ga mata. Na tattauna da wasu ɗalibai don jin fa'idar da sanya hijabi ke da shi wurin mata.
Sunana Hadiza Londa Ali, Air Force Girls Military School Jos. So da indai mace ta sa hijabi ta rufe jikinta, ba namijin da zai ganta ya ce ko ya ga wani namijin da ya sa shi ya ji sha'awanta. So da hijabi na kare mutuncinka kowane.
Sunana Aisha Suleiman Nayaya, makarantar Green College. Ko kai kanka indai ka taso daga gidan mutunci, to zaka san cewa a addini ya kamata a ce mata sun rufe jikinsu sun kuma suturta kansu. Mu kuma raba al'ummarmu daga cikin wannan musiba da muke ciki.
Sunana Khadija Musa Dogara, daga makarantar Solis College a nan Jos. Gaskiya a matsayin mu na musulmai, hijabi abu ne mai muhimmanci akan a gare mu. Kuma koda baki amfani da hijabi ba, ya kamata ki zaka yi amfani da abu mai kauri ko da galne wanda dai zaka rufe jikinka kar wani ya ga soyayyar jikinka.
Wasu 'yan mata kenan ke bayani kan muhimmancin sanya hijabi. Shugaban kungiyar Islamic Counseling Initiative of Nigeria, Hajiya Fatima Suleiman, ta ce sun shirya taron ne don su wayar da kan al'umma su daina nuna kyama wa waɗanda ke sanya hijabi.
Wannan shekarar na 10 kenan da ake haɗa wannan taron don saboda fadakar da mata, musamman musulmi da wanda ba musulmi ba, don saboda mun san jihadin da mata, especially matan musulmi, suke samu a kan maganan hijabi. To shine wannan ranan ne wanda ba musulmi ba ana musu bita su ma don saboda su fahimci dalilin da ake ma sa hijabi, don yana da mahimmanci a wurin lafiya da kuma yana da mahimmanci na cika rabin addinin mu.
Ita ma Jacinta Nwobodo daga kungiyar haɗin kan Krista, wato kan reshen matasa, tace addinin Krista ya umurci mata su sanya sutura da zai rufe musu jiki.
Addinin Krista bai hana mata rufe kansu ba. Addinin Krista ko a Bible ma akwai aka ce mace da ta je ko sujada ko za ta yi addu'a ta rufe kanta, ko da da ne mata ba sa fita sirara, amma dan zamani ne da lokaci 'yan mata suna yi kamar fita siraran ne. Ko a Holy Bible ma akwai aka ce ne mace ta looking modesty.
Shi ko Awal Muhammad ya ce suna fadakar da iyaye su nuna wa 'ya'yansu muhimmancin sanya hijabi da ya dace.
Iyaye suna kwaikwayon wasu al'adu da suke gani a kaman TV da sauransu, to wannan yana lalata tarbiyyar yara. Sa hijabi na musulunci shi yana daga cikin addininmu.
An kuma gudanar da tattaunawa kan yadda iyaye da 'ya'ya za su fahimci juna kan zaɓar sana'a ko aikin da suke so su yi a rayuwa, ta yadda zai kawo ci gaban iyali da ƙasa baki ɗaya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga shirin amsoshin tambayoyin masu sauraro.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Assalamu alaikum muryar Amurka. Dan Allah kuma da ƙarin haske kan wannan tambayar. Wai shin a duniya ƙasashe nawa ne muke da su? Daga Kawu Mai Ruwa Bajoga da Sani Muhammad Isa Bajoga da Dan Azumi Dan Tata Bajoga. Yau za kuma aji maimaicin tambayar Usaini Isa daga Ndob Bamenda, Jamhuriyar Kamaru, mai cewa ina son sanin matsayin aikin soja. Menene hukuncin soja idan ya kashe mutum ko mutane da yawa? To shin wai su ma suna da wani laifi ne wurin Allah Ta'ala ko kuma babu? Haza wassalam. To idan Kawo Mai Ruwa Bajoga da Sali Muhammad Isa Bajoga da Dan Azumi Dan Tata Bajoga da ma sauran masu sauraronmu da ke son sanin ko ƙasashe nawa muke da su a duniya na tare da mu, ga ansar da wakilin muryar Amurka a Adamawa Salisu Muhammad Lado ya samo daga Dr. Mahadi Abba, malami a Jami'ar Modubbu Adama da ke Yola, jihar Adamawa, Najeriya, wanda ya ce,
Wato, in mutum ya yi tambaya kasashe nawa muke da su a duniya gaba daya, samun amsar wannan tambaya da wahala domin kowa da irin fahimtar da ya yi wa duniya din gaba daya. Akwai wanda suka yi mar fahimta ta hanyar kasashen da suke buga kullo na wasan kafa da aka saba da kuma na Olympic, ko kuma wanda suka yi mar fahimtar na international community a gargashin majalisar ɗinkin duniya, wato United Nations. So da kuma akwai wasu wurare da ba a san da zaman su ba a gargashin majalisar ɗinkin duniya. Don haka in an ma mutum tambaya irin wannan tambaya, yana da wahala ya ba da ansa gaba gadi guda daya wanda zai gamsar da mutane. Amma duk da haka, in an dauki tambayan, za a duba muna da kasashe, in ka lura gargashin majalisar ɗinkin duniya, wato United Nations recognized member state a duniya, tana da kasashe guda 193 a shekaru baya. Amma daga shekaru kaɗan da suka wuce, wato 2011, an samu karuwar wata ƙasa guda ɗaya Afrika, wato South Sudan. Da aka samu South Sudan, yanzu muna da ƙasashe wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da su, kuma su ina membobi ne na United Nations, ƙasashe wato guda 194. To da haka, akwai wasu ƙasashe kuma da wanda Majalisar Ɗinkin Duniya bata amince da su gaba ɗaya ba, amma ta san da zaman su. To irin waɗannan ba a irgansu a gargashin ƙasashe na duniya gaba ɗaya a mahangar wato Majalisar Ɗinkin Duniya. Irin waɗannan ƙasashen suna nan kamar irin Vatican City da kuma Palestinian Authority. Wannan ƙasashe guda biyu suna gargashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya, ta san da zaman su, amma ba a irgansu akan ƙasashe a duniya wanda suke da zama kansu. Farko ma dai, menene ƙasa da kuma me ake nufi da ƙasa? Wani wuri ne in ya kai waɗansu abubuwa guda da ake bukata, za a ce ƙasa ce na duniya wanda aka sani. Domin na farko, ya kamata ta zama tana da territory, wato wannan na farko. Na biyu, ta zama tana da population na mutane wanda suke zama a nan wurin, permanent mutane kenan, suna zama a wannan wuri. Ya zama kuma suna da gwamnati ita ma wanda take kuma hulɗa da mutane. Na hudu, ta zama tana da sovereignty, wato sovereignty ɗin wannan ƙasar tana da gwamnati, gwamnatin kuma tana da ƙarfin iko na faɗa a duniya, tana zuwa waɗansu ƙasashe tana abubuwa ta dawo, wato tana shiga treaty da waɗansu ƙasashe a duniya. Wannan abun guda hudu in ka ɗauka, wato territory, permanent population, government da kuma sovereignty. To wannan, in wannan, in wani wuri yana da wannan abubuwan guda hudu da muka irga, to za a ce mar ƙasashe a duniya. To wannan abun da aka samu guda hudun, kawai an samu a ƙasashe guda 194 yanzu muke da su a ƙasa. To amma fa akwai wasu ƙasashen da ba su da irin wannan karastarasi da muka irga ɗin, wato suna nan kuma, amma United Nations ta san da zaman su, amma fa bata recognize nasu akan cewa su ƙasashe ne masu zaman kansu ba. Irin su Western Sahara da muke da shi a Africa, Kosovo a Europe, South Ossetia, Abkhazia da kuma Northern Cyprus. Wa'annan suna nan a duniya, kowa ya san su, amma fa ƙasashen ba wai suna zaman kansu independent state bane. To don haka a duniya gaba daya akwai irin wa'annan dewa, in ka hada su dewa, hakan nan zaka samu muna da ƙasashe kamar 240 a wani wuri, wani wuri kuma za a ce ma 211, wani wuri 206. Don haka amma fa wanda Majalisar Ɗinkin Duniya, kamar yadda na fara na gaya muku na farko, ita dai ta san ƙasashe 194 ne wanda ta san su, suna aiki tare kuma ana tafiya tare. Bayan haka muna da abin da yake cewa continent. Kowane continent tana da ƙasashen ta. Yanzu kun ga continent da tafi kowane wani continent da yawan ƙasashe, Africa ne na farko, muna da ƙasashe guda 54, da dai 53 ne wannan ƙarin da aka samu na South Sudan, da ƙara mana ya zama muna da ƙasashe guda 52. Sai ne wanda yake binta shine Europe, muna da guda 49. Sai Asia tana da 48, sannan North America guda 22, sai South America guda 12, sannan Australia guda 14. Wannan su ne ƙasashen da muke da su a duniya, in an duba wanda United Nations ta recognize nasu, da kuma waɗanda ma aka ƙara daga ciki wanda ake ce musu dependent state, ba su zaman kansu suna zama a ƙarƙashin wasu ƙasashe ne amma suna neman su zama ƙasan kansu. Gari bayani akan tambayar din akan jamhuriya. Jamhuriya nawa muke da shi, wato jamhuriya ina da zamani masu tambaya suna nufin ƙasashen da suke zama demokradiyya, wato akwai ƙasashen duniya da suke ƙarƙashin demokradiyya, akwai kuma da suke ƙarƙashin gargajiya, wato monarchical system of government. To a duk duniya muna da ƙasashen da suke wato republic, jamhuriya, wato wanda suke practicing demokradiyya da suke irin wannan gwamnati na zaɓe-zaɓe wanda ake yi, muna da su guda 145. Sa'annan wanda suke irin rabi na demokradiyya, rabi kuma traditional system, muna da irin ƙasashe guda 39. Irin wannan ƙasashen suna nan a duniya, suna nan da yawa, sun kai 30, kamar yadda na gaya muku 39. Akwai kuma wanda suke practicing irin tafiyan absolute monarchy, wato gaba ɗaya ita tafiyar ɗin na monarchy ne, wato suna nan guda tara. So in ka da gaba ɗaya za ka samu gaba ɗaya 194 za a sake samu, wato irin ƙasashe da suka fi yawa dai wanda suke demokradiyya su suka fi yawa duniya 145, kamar yadda na gaya muku a farko. Sannan muna da wanda suke hada kashi biyu, akwai demokradiyya ciki, akwai kuma mulkin gargajiya 39, akwai wanda suke kuma na 30 wanda suke na gargajiyan gaba ɗaya su ba sa hadawa ko da wanne, suna nan guda tara, wato irin su ƙasashen Brunei yana daga ciki da kuma Eswatini, duk wayannan suna absolute monarchy ne suke practicing. So ina fata mai tambaya ya gamsu da wannan amsar da muka bashi.
Ansar tambayar Malam Usaini Isa Ndo jamhuriyar Kamaru kan koshin soja da ya kashe mutum na da laifi musamman ma a wurin Allah. To da yake tambayar ta raja'a ga addini, wakilin muryar Amurka a Kamaru Garba Awwal ya tuntubi Sheikh Habu Umar Ali wanda ya ce,
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, da fatan kuna nan lafiya alhamdulillah. Ni ne Sheikh Abu Umar Ali wanda aka fi sani da Malam Bala a garin Baminda Kamaru. Masha Allah. Tambaya da aka yi game da hukuncin soja idan ya yi kisan kai, alal haƙiƙa malaman addini sun yi bayanin kisa ko da gaskiya ko ba da gaskiya ba. Idan soja ya kashe mutumin da ya cancanci a kashe shi bisa laifin da ya yi, wanda shari'a tana ganin halaccin a kashe shi, wannan bai aibu ba, bai laifi ba. Amma idan mutum bai cancanci a kashe shi ba, wannan laifi ne, kashe shi bai halatta ya kashe shi domin yana soja ba. To ya rage kuma idan ana hukunci ba irin na musulunci ba, ba da tsarin musulunci ba,
a ƙarƙashin wannan tsarin wanda musulunci bai yarda da shi ba, wanda wani azzalimi yake nan a kai kuma yake umarni da zalunci, idan ya tilasta wa soja ya kisan kai, to shi wanda ya tilasta shi zai dauki nauyin haka, domin shi sojan ya zama yana matsayin wanda an ka tilastawa, to wannan shi ne hukuncin din. Amma kisan kai ala kulli halin abu ne wanda ya kamata ya taka tsantsan, a guji abin da zai zama haka, sai dai idan mutumin da ya kisan ya yi cancanci a kashe shi, wato mutumin da aka kashe ya cancanci a kashe shi, to wannan babu laifi, ana kashe shi saboda tabbatar da adalci a bayan kasa. Wallahu alam, wannan takaice kenan. Wa hadha wasa.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Mahdi Abba na Jami'ar Modibbo Adamawa da ke Yola, Nigeria, da Sheikh Habu Umar Ali a Jamhuriyar Kamaru, da wakilan muryar Amurka Salisu Muhammad Lado da Garba Awal, da kuma injiniyan mu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai Allah ya kai mu makon gobe.
Madalla a gaida Ibrahim Ka Almasi Garba, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
A gobe Lahadi za a fafata tsakanin kasashen Senegal da Masar a wasan karshe ta gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar Afirka ta bana a filin wasan na Olembe da ke Yaounde, babban birnin kasar Kamaru. Senegal ta sami kaiwa a wasan na karshe ne bayan da ta doke Burkina Faso da ci 3-1 a wasan kusa da na karshe, yayin da ita kuma Masar ta sami tsallakewa bayan ta yi galaba akan mai karbar bakuncin gasar, wato kasar Kamaru. Wannan ne da ya karo na biyu a jere da kasar Senegal take samun kaiwa a wasan karshe ta gasar, bayan ta farko da Algeria ta doke ta da ci 1-0 a shekara ta 2019, yayin da kuma wannan ne karo na 16 da take fafata gasar ta cin kofin nahiyar Afirka, amma kuma har yanzu ba ta kai ga samun nasarar lashe gasar ko sau ɗaya ba a tarihi. To sai dai kasar Masar kama ita ce kasar da ta fi kowa samun nasarar lashe gasar a nahiyar Afirka a tarihi, domin kuwa ta daga kofin gasar har sau 7, inda a yanzu take fatan lashe gasar karo na 8. To sai dai ya zuwa hada wannan rahoton, ana can ana fafatawa tsakanin Kamaru da Burkina Faso a yau Asabar, domin takarar matsayi na uku na gasar. Kotun musamman ta lamuran wasanni ta jingina hukuncin da hukumar kwallon kafar duniya, wato FIFA, ta yanke na dakatar da tsohon shugaban hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka, wato CAF, Isa Hayatu, har na tsawon shekara ɗaya. Hukumar ta FIFA ta yanke hukuncin cewa Hayatu ya saba wa ka'idodi da dokokinta a yayin rattaba hannu a wani kwantaragi mafi tsoka da kamfanin watsa labarai na Le Guerrier da ke kasar Faransa a shekara ta 2016, wadda ta kama zunzurutun kuɗi har dala Amurka miliyan 1,000. To sai dai kuma tuni da shi Hayatu din ya ɗaukaka ƙara a gaban kotun ta musamman, wadda ita kuma ana ta hukuncin. Ta ce kwamitin ladabtarwa na FIFA bai bayar da sayan hujoji ba da za su tabbatar da laifi da kuma hukuncin da aka yanke wa Hayatu, aka haka kuma ta amince da ɗaukaka ƙarar ta kuma warware hukuncin na farko. China ta lashe lambar zinari ta farko ta gasar wasannin Olympics na hunturu na bana da take karbar bakuncin su a birnin Beijing, wadda aka soma a yau Asabar. Yan kasar uku, Qiu Shiyu da Fan Qixin da kuma Wu Dajin, sun lashe lambar zinari a fagen tseren kekuna na yada kanin wani, wanda wannan ne karon farko da kasar ta fafata rukunin wasan, inda kuma suka kammala gudun na tazarar mita 2000 a cikin mintuna 37 da dakiku 34. Kasar Italiya ce ta zo ta biyu a gasar, inda ta lashe lambar azurfa, yayin da Hungary ta sami tagulla sakamakon na uku da ta yi a rukunin gasar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
Masu sauraro, da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baban Lahafis da ya taya na gabatar da shirin, da Hailo Haile wanda ya hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.